Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5 sauran gidajen radion sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya dake birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boyhausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 6 ga watan Nuwamban 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mu kani labarai.
To Hafiz, wani jigo cikin jami'an diplomasiyar Amurka ya tabbatar da cewa lallai shugaba Trump ya nemi su yi cuɗe-cuɗeka da shugaban Ukraine. Yayin da shugaban na Amurka ya ce lokaci ya yi da ya kamata su haɗa kai da Mexico su yaƙi gungun masu safarar muggan ƙwayoyi a kan iyakokinsu. Sannan za ku ji cewa kungiyar Al-Shabaab a Somalia ta saki wani hoton bidiyo wanda a karon farko ya dan nuna wasu siffofin shugabanta Abu Ubaida.
Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya a karon farko shugaban rundunar 'yan sandan kasar ya gudanar da wani taro da masu ruwa da tsakiya arewa maso gabashin kasar kan harkar tsaro a Maiduguri. To ko meye makasudin wannan taro?
Yace mun shirya wannan taron ne don mu fadakar da kawunan al'umman kasar mu don mu fallasa irin matsalolin da muke fuskanta a wuraren mu mu kuma yi aiki tare don kawo ƙarshen wannan barazana a shirin arewa maso gabacin Najeriya.
Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da naira biliyan 2.3 da aka warewa tsoffin shugabannin kasar da mataimakansu a cikin kasafin kuɗin baɗi.
A fito da bayani a tsare cewa wannan kuɗaɗe fa da ake basu da kuma yanda tattalin arzikin ƙasa da kuma yanda jama'an ƙasa suke ciki wannan kuɗi yayi yawa.
Sannan kuma muna tafa da shirin demokuraɗiyya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Wani jigo cikin jami'an diplomasiyar Amurka ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa ya gano cewa an kisa karar tallafin kusan dala miliyan 400 na kayayyakin soji da Amurka ta ware wa Ukraine. Hasa hukumomin Kiev sun fito bayyana jama'a sun ce za su kaddamar da bincike domin taimakawa siyasar shugaba Trump. A wani bitar bahasin da ya bayar a jiya Talata, jakadin Amurka a kungiyar tarayyar Turai Gordon Sondland ya faɗa wa masu binciken na majalisar wakilin Amurka cewa ya gargaɗi wani hannun daman shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a wani zama da suka yi a ranar 1 ga watan Satumba a birnin Warsaw da cewa ba za su samu tallafi daga Amurka ba har sai Ukraine ta fito fili ta sanar da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa da aka kwashe makonni da dama ana tattaunawa a kai. Sondland, wanda na ɗaya daga cikin na gaba-gaba da suka ba shugaba Trump gudunmawa a bikin murnar lashe zaɓe a shekarar 2017 na nuni ne da buƙatar da Trump ya gabatar a ƙarshen watan Yuli ga shugaba Zelensky yayin wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho, inda ya nemi a binciki ɗaya daga cikin manyan abokanan hamayyarsa na siyasa wato tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da ɗansa Hunter wanda ya yi aiki da wani kamfanin gas a Ukraine da kuma duk wata shaida da za ta nuna cewa Ukraine ta yi katsalandan a zaben Amurka na 2016 wanda ya ba shi damar karewa karagar mulki. Sai dai 'yan Republican sun tsaya tsayin daka suna ci gaba da nuna goyon baya ga Trump a wannan bincike da ake yi a kansa. Kevin McCarthy shine shugaban 'yan Republican a majalisar wakilan Amurka.
Democrats are trying to impeach the president because they are scared they cannot defeat him at
the ballot. Yace Democrats na kokarin su tsige shugaban ne saboda suna fargabar ba za su iya kada shi a zabe ba. Shugaban na Amurka ya ce lokaci yayi da ya kamata su hada kai da Mexico su kaddamar da yaki akan gungun masu safarar muggan ƙwayoyi dake wato cin karansu ba babbaka. Kiran na Trump na zuwa ne bayan wani harin kwanton bauna da ya ritsa da wasu Amurkawa 'yan gida daya wanda yayi sanadin mutuwar akalla kananan yara 6 tare da wasu mata 3. Shugaban na Amurka ya ce mutanen sun gamu da ajalinsu ne a lokacin da fadan bindiga ya kaure tsakanin wasu gungun masu safarar muggan ƙwayoyi a Mexico. Yana mai cewa idan ƙasar na buƙatar taimako wajen kawar da su, Amurka a shirye take su taimaka. tsohon sabon shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya shiga shafin Twitter ya gode wa Trump bisa wannan tayi, yana mai jaddada cewa za su tabbatar an bi diddigin wannan lamari tare da biwa waɗanda aka kashe kadinsu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka na ci gaba da damuwa kan rahotannin da suke nuna cewa China na ci gaba da musgunawa 'yan uwan masu fafutuka waɗanda musulmi ne 'yan ƙabilar Uyghur, da kuma waɗanda suka kubuta daga wasu sansanoni tsare mutane da China ta ƙirƙiro. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar a jiya Talata ta ruwaito Pompeo yana cewa Amurka ta matuƙar damuwa da waɗannan rahotanni waɗanda ke nuna cewa gwamnatin China na musgunawa, wato tana musgunawa tare da tsare iyalan masu fafutuka 'yan ƙabilar Uyghur waɗanda suka fito bayyana jama'a suka bayyana halin da suke ciki. Sai dai hukumomin Beijing sun musanta zargin gallazawa 'yan ƙabilar ta Uyghur, inda suka ce a raɗin kansu mutanen suke zaune a sansanonin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab a Somalia ta saki wani hoton bidiyo wanda a karon farko ya dan nuna shugaban ƙungiyar Abu Ubaida. Bidiyon wanda aka sake shi a jiya Talata ya nuna Ubaida yana wata ganawa da mayakan Al-Shabab a wani daji gabanin wani hari da ƙungiyar ta kai a ranar 30 ga watan Satumba a wani filin tashin jirage da dakarun Amurkan ke amfani da shi, harin da bai yi nasara ba. Bidiyon ya nuna hannaye da kafaɗin shugaban na Al-Shabab, amma kuma an dishe fuskarsa yayin da aka ji muryarsa yana ba mayakan ƙungiyar ta Al-Shabab umarni da su kaikaici ma'aikatan dakarun Amurka a harin da suke shirin kaiwa. Bidiyon har ila yau ya nuna fuskoki da sunayen mayakan waɗanda aka kai harin tare da su, amma jami'an Somalia da na Amurka sun ce an kashe dukkan mayakan kafin ma su kai ga ratsa filin tashin jiragen. Wata tawagar masana kimiyya sama da 11 sun yi gargaɗin cewa duniya na fuskantar matsalar sauyin yanayi da ke buƙatar a ɗauki matakan gaggawa. Wani rahoto da aka wallafa a mujallar kimiyya ta halittu, wato Bioscience, ya yi gargaɗin cewa mutane za su iya shiga yanayi na matuƙar damuwa muddin ba a ɗauki matakan da za su sauya akalar yadda bil'adama ke gudanar da wasu ayyukansa ba waɗanda ke mummunan tasiri ga yanayi. Binciken da masana suka yi, wanda aka mai taken World Scientist Warning of Climate Emergency, ya samu jagorancin masana irin su Bill Ripple da Christopher Wolf na jami'ar jihar Oregon da ke nan Amurka, da kuma ƙwararru a fannin sauyin yanayi irin su William Mamo da kuma wasu masana kimiyya daga jami'o'in Afirka ta Kudu da Austria. Wannan dai shine karon farko da aka samu gamayyar masana kimiyya da suka haɗa kai suka fitar da matsaya ta gargaɗi kan matsalar sauyin yanayi a duniya.
Muhammad Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. Yayin da Najeriya take ci gaba da fuskantar matsalar sha'anin tsaro, musamman ma a arewa maso gabashin kasar, inda a jiya Talata babban sufeto general na 'yan sandan kasar Muhammad Adamu da gwamnoni 6 na yankin arewa maso gabashin Najeriya suka gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro don tattauna matsalar tsaron da ta addabi wannan shiya don neman mafita. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana.
Wannan taro dai na kwana guda da gudanar a garin Maiduguri ya samu halartar gwamnonin Borno da Yobe da kuma mataimakan gwamnonin Adamawa, Gombe da Bauchi da kuma kwamishinan yaɗa labarai daga jihar Taraba, wadda dukkanin suka gabatar da jawabai na game da irin kalubalen da jihohin nasu da ma al'umman jihar ke fuskanta. Wannan dai shine karo na farko da gudanar da irin wannan taro karkashin jagoranci Inspector General ɗin 'yan sandan ƙasar, da kuma ya kasance karonsa na farko na ziyartar jihar Borno, wanda ya soma buɗe jawabinsa yana mai cewa
convening this summit is to sensitize the citizens and engender community participation and partnership in policing functions.
Yace mun shirya wannan taron ne don mu faɗakar da kawunan al'umman kasarmu, don mu fallasa irin matsalolin da muke fuskanta a wurarenmu, mu kuma yi aiki tare. don kawo ƙarshen wannan barazana a shirin Arewa maso gabacin Najeriya. Yace shi Arewa maso gabacin Najeriya na fuskantar barazanan ta'addanci da fashi da makami da garkuwa da mutane da satin shanu da kashe-kashe, kuma dukkan waɗannan laifuffuka ta'addanci ne ke haifar da su. Shi ko gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya so mane da yaba wa jami'an soja da kuma tsoron takwarorin su da ke yaki da ƴan gungiyar Boko Haram din.
The issue of the insurgency can be reduced to the barest minimum by taking the fight to their own hands. The whereabouts of the criminals is well known to all of us. We should now take the fight to the courageous of the insurgents.
Yace za a iya rage wannan matsala na ta'addanci sosai idan har za a tunkare su da wannan yakin, dan kowa ya san inda waɗannan mutanen suke, sarakunan gargajiyar mu duk sun san inda suke, jami'an soja da 'yan sanda da 'yan sandan ba da kariya ga fararen hula da ma jami'an tsaron farin kaya, dukkanin su sun san inda waɗannan mutanen suke. Abin da ya rage kawai a nan shine ai kokarin kai masu hari don a ga an kawo ƙarshen wannan matsala hakan nan. Shi kuma gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabu ne cewa yi.
And engage in dialogue. As records show, no conflict of this nature anywhere in the world has ever been resolved solely by military means.
Yace mun yarda cewa jami'an tsaron mu suna nasu kokari, amma dole ne sai mun dauki batun sasantawa, dan bayani na nuni da cewa babu inda ka karshen irin wannan rigingimu hakan nan kawai da karfin soja a duk duniya. Dole ne sai da aka shiga sasantawa, kuma mu ma ina ganin abin da ya dace da mu kenan. Shi ko shugaban majalisar dattawan Najeriya Senator Ahmed Lawan, wannan Senator Muhammad Alindu mai wakilta, yace batun tsaro da kula da al'umma shine babban abin da kundin tsarin mulkin Najeriya tana dawa al'umman kasar, ta haka dole ne a samar da isassun kuɗi wanda za su taimaka wa jami'an tsaro na ka ƙarshen wannan matsala da ake addaban shi a Arewa maso gabacin ƙasar.
Without money, without equipment, without the personnel, we are not going anywhere. If not, we know that the key location of the remaining insurgents is three: the Chad fringes, the Mandara Mountain and the Sambisa.
Yace duk yadda ka sa ƙarfi da himma da ƙaimi wajen wannan yaƙi, kun babu isassun kuɗi, ba ma'aikata, ba kuma kayan aiki, ba inda za mu kai. An fa haka ba, ai mun san inda ayan kungiyar Boko Haram suka fi ƙarfi, daga wajen ɓangaren yankin tafkin Chadi da ɓangaren dutsen Mandara da kuma dajin Sambisa. Yace a kwanakin baya da muka zo wani aiki, sai ta komanda an shaida mun cewa idan suka samu abin da suke so, ba zai dauke su fiye da watanni uku ba za su kammala wannan yaƙi. To me yasa ba za a ba su ba? Dan ga ƙarshen wannan matsala da kusan shekaru goma ana fama da shi, a cewar Senator Ahmed Lawan, wanda Senator Ahmed Alindu mai wakilta. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. To har yanzu dai muna a Najeriya, inda hukumar alhazan kasar wato NICON ta sanar da kuɗin kujerar aikin hajji na baɗi da take hasashen mahajjata za su biya na naira miliyan 1.5. Hukumar da ta raba kuɗin uku da duk wani maniyyaci da zai iya fara biya a hukumomin alhazan jihohinsu. Sannan hukumar ta yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su yi rijista kan lokaci da biyan kuɗi kai tsaye na masauki ga masu gidaje don samun rangwame. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa mana daga Abuja.
Hukumar alhazan Najeriya ta buƙaci masu niyyar aikin hajjin 2020 su ba da kuɗin ajiya kimanin naira miliyan 1.5 a kashi uku, wato 1,553 kenan ga hukumomin alhazan jihohinsu. Kazalika hukumar ta ba da zuwa ƙarshen watan nan kamfanonin jirgin yawo su yi rajistar gudanar da aikin hajjin mai zuwa don kaucewa rasa damarsu. Wannan na kunshe ne a sanarwa daga jami'an labaru hukumar Fatima Sanda Usara da ke bayyana taro da masu ruwa da tsaki da kuma sabon ofishin dindindin na hukumar da aka laƙabawa Haji House ko kuma gidan haji.
Kuma game da jami'an jihohi, duk wani shawara da ake ɗauka yanzu a hukumar alhazai tare da su ake akai-akai ake stakeholders meeting, sai an gayyato su, su masu tofa bakin su, NICON ta tofa bakinta sai a ce to an yarda akan haka kaza kenan, sai a ce eh to a tafi a hakan. To tun da na Allah ya kawo ni commission haka na samu ana yi, to sai dai kawai mu ƙara kira ga cewa a ƙara fahimtar juna, domin yanzu in ma aikin kitchen ne tare ake yi, asibiti ne tare ake yi, accommodation ne duk tare ake yi.
Hukumar alhazan ta ce shirin hajjin da ke tafi ya kunshi rajista kan lokaci da biyan kuɗi kai tsaye na masauki ga masu gidaje don samun rangwame. Shugaban hukumar Alhazan Barisu Abdullahi Muktar Muhammad ya ce cikin sabbin matakan akwai kaucewa cinkoson alhazai musamman ma a tantunan muna da hakan kan faro saboda rashin biyan kuɗi kan kari.
Bai yiwa a ce amanan da Allah ya ɗora maka kai kana can shema ta manya sheban kama kana da makewayin ka naka ne idan ka fito akwai abinci sai wanda ka zaba sannan na'urar da ke sanyaya maka wuri ba iri ɗaya ne ma da nauran alhazai ba sannan akwai masu tsaro da suke gadi ba ma mai shigowa inda kake in ba yana da irin wannan izinin ba muka zauna muka ga cewa ko a lahira Allah zai tambaye mu haƙƙin shugabanci abinda zamu iya kawai mu rage nauyin tambayan da zamu samu a lahira shine mu je mu zauna tare da alhazai ko babu komi mun san dadin su mun san rashin dadin su an an tsaftace wuri mun sani in ba a tsaftace ba mun sani wannan ya haifar da sauyi mai yawa akan yadda ake baiwa alhajin Najeriya shema amuna da arafa in ka kwatanta da shekarun baya har yanzu din ma dai ba mu kai inda muke sa ran mu kai ba amma dai akwai bambanci bambancin ko tunda an san mu ma anan muke zo ne in ba ai ba za mu koka kuma mun san hukuntan da za mu kira mu ce ba ai kaza ba kuma za su sa a zo ai kuma wannan shine irin tarbiya da kuma umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ni ya kira ni ya ba zaka iya kwatanta wannan da kamar lokacin da ake fitina ne mai zafi na harkar Boko Haram da shugaban kasa ya ce duk wani hafsan soja da na sama da na kasa bai da mazukuni a Abuja ya je can filin daga
da hakan ta bada dama ga hukumomin alhazan jihohi su rika gudanar da lamuran umra don fadada hanyar su ta kudin shiga amma da sanya idan hukumar alhazan ta kasa don biya wa masu ibada haƙƙin su bisa irin kudin da suka biya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
لبيك اللهم لا شريك لبيك لبيك اللهم لا شريك لبيك تو بسم الله زنفارا زنجم بتم بكا لبيك اللهم لا شريك لبيك
Madalla gaida Nasira da Mail Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 12 na dare da minti 17. Wato karfe 6 da minti 17 a Najeriya da Jamhuriyar Niger. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Ra'ayoyi sun kunno kai a tsakanin 'yan Najeriya kan zunzurutun kuɗaɗe da gwamnati ke kasaftawa domin kula da kuma walwalar tsofin shugabannin ƙasar da mataimakansu a kowace shekara. A yanzu an keɓewa tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo da Goodluck Ebele Jonathan naira biliyan 2.3 a kasafin kuɗin shekara 2020. Bayanai na nuni da cewa idan dai gwamnatin tarayya da gaske take wajen rage almubazaranci da dukiyoyin jama'a to kuwa hanawa ko kuma zabtarewa a biya kaɗan kaɗan zai fi saboda a bada dama a karkatar da waɗannan kuɗaɗe wajen gina rijiyoyin burtsatse ko kuma ƙarin ɗakunan shan magani a wasu ƙauyuka da ke da buƙatar hakan. Wannan hasashe dai ya biyo bayan mataki ne da gwamnatin tarayya ta ɗauka da kanta wai domin a rage kashe kuɗaɗen gwamnati musamman da ya jibanci tafiye-tafiyen ƙasashen waje da aka gindaya wa ministoci da jami'an gwamnati a wata sanarwa da ofishin sakataren gwamnatin ƙasa Boss Mustapha ya bayar a makonnin baya. Bari mu fara da jan bayanai daga bakin Sanata Yusuf Abubakar Yusuf wanda shine shugaban kwamiti da ke kula da muhimman ayyuka a majalisar dattawa.
Ai doka ke bi an riga an yi wannan dokan duk wanda ya zama shugaba a ƙasar nan akwai abin da ake biyan sa. So doka ce
akwai abin da ake biyan sa ba kuɗin sallama da pension da gratuity
akwai abin da ake musu akwai kuma akwai kuɗaɗe kuma da ake biyan su wannan doka ce da aka riga aka yi.
Bayan biyan su kuɗaɗen sallama sai kuma a ba su wani abu daban?
To kuɗin sallama da kuɗin pension ai batun pension ake yi abin da ake musu to ai wannan akwai abin da ake kira honorarium shine duk wanda yake shugabanci yayi ya gama lafiya akwai dai abubuwan da ake musu na alfarma da sauransu kuma idan ba su da lafiya za a kai su asibiti ana biya musu wannan da irin sauransu
akwai wani hukunci da kotun daukaka kara ta yanke cewa baya ga kudin sallama da aka riga aka basu bai kamata a rika basu wani kudi na pension ko kuma na wani kulawa ko na wani abu makamancin haka ba ina gaskiyan wannan labari
to wannan sai an sake dubawa a bani da tabbacin wannan hukuncin da kotu ta akai sai dai idan muka sake dubawa inda haka ne kuma ya je kotun koli kodai na kotu ce ta kasa sai dai
kotun daukaka kara ce
to ba kotun koli ba ko ba supreme court ba to wannan sai an sake duba
dokar za ku duba kenan
za mu sake duba me kotu tace bisa ga abin da kotu tace sai mu duba dokar
to kafin dai akai ga yiwa kundin tsarin mulkin kasa garan bawul akan wannan magana menene kundin tsarin mulkin ya tanada akan wannan batun a yanzu ga kwararre kuma masanin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar
ina kyauta zaton idan har akwai wani abu anan to me yawa suna la'akari ne da su wane ne shugabannin farar hula da suka hawo mulki a wannan karnin na harkokin demokradiya wato daga 1999 zuwa yanzu wanda kuma idan har suka ci za su yi wannan to kuskure ne kuma ba daidai bane don yayi karan tsaye yayi rauni da sashi na 14 da sakin sashi na 3 da sashi na 15 sakin sashi na 2 da sashi na 16 da na 17 ma duka yayi karo da waɗannan hutan jita-jita na tsarin mulki don ba zai yi wuka ce ai sai daga lokacin da wane ya zo wato na baya can an mance da su kenan bai kamata ba amma tayi idan za a yi abu a yi shi bai daya na daya kenan na biyu kuma idan har an sanya wannan abu a cikin kasafin kuɗi to akwai wajibi akan majalisar ƙasa ta tarayya daidai da hurumi na sashi na 47 har zuwa sashi na 58 da ma sashi na 59 wanda shi ya magana ma kasafin kuɗi din akwai hurumi na ƴan majalisa su tace su cire irin waɗannan abubuwa su yi waje da su domin shine ɗaya daga cikin al'adar demokradiya na cewa bangaren masu yin dokoki su yi kokari su zama kamar su ne masu tsaftace duk wani abu da bangaren zartawa za su yi bangaren zartawa kuma su tsaftace abubuwan da bangaren masu yin dokoki za su yi haka ma bangaren masu yin hukunci wato shi yasa aka samu ana da bangare uku na gwamnati
menene ra'ayin wasu ƴan ƙasa ga barista Abdullahi Jalo
ya fi kyau ya fi dacewa a fito da bayani a tsare cewa wannan kudade fa da ake basu da kuma yanda tattalin arzikin kasa da kuma yanda jama'an kasa suke ciki wannan kudi yayi yawa amma kuma menene shi shugaban kasa tunda dan siyasa ne ya kamata ayi wa mutane karin bayani ba za a ce an bawa Obasanjo da Jonathan wannan magudan kudi a yi shiru ba wannan gwamnati tunda ta ce next level ne to next level din ta yayi bayanin cewa sauran shugabannin har da shugaban kasa mai ci nawa ne aka ware musu kuma yaya tattalin arziki da ake dauko bashi za a dauki kaman kusan trillion biyu da wani abu a biya bashi a ce ana daukan wajen billion biyu da wani abu ana ba wasu to mu tsammanin mu shine wayannan shugabanni za su ce mu ba muna da abun da tunda duk abubuwan da ake yi na rayuwa na mutum ana mana shi har mu mutu wannan kudin a taimaka wa tattalin arzikin kasa saboda ga harkokin tsaro ga asibiti ga makaranti ana wayo Allah ana kuma cikin wani hali yanda jama'an Najeriya suna cikin bukata to da zai yi kyau a yi gyara a council of state din a rage kudaden su ma shugabanni ya kamata da kansu su tausaya wa ƴan kasar Najeriya cewa ya dace saboda halin da muke ciki halin da tattalin arzikin nan kasan da ke ciki halin da jama'an Najeriya suke ciki bari mu rage allowances namu
sai ra'ayin tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Kebbi Abdullahi Umar Faruk maji kiran Gwandu
shi shugaban kasa an dauke shi matsayin ma'aikacin hukuma ta gwamnatin tarayya. Sannan kuma duk ma'aikaci na hukumar gwamnatin tarayya kuma ko na jiha ko na kuma local government idan ya bauta wa kasa ko yawa kasa aiki ko inda yake wa aiki yayi masa aiki kuma har ya kai ga barin aiki saboda wa'adinsa ba kamar an kore shi ko an dismissal nashi ba insha Allah ita hukuma ta tanar da za a biya shi wani yanki cikin albashinsa har iyakarsa abinda ake kira da turanci pension wasu za a biya su gratuity idan wanda ake kira civil servants ne ko kuma public servant wanda ba zaben sa ake yi ba to ana biya su gratuity ba an biya gratuity kuma a biya ka pension shi pension din har sai ka Allah ya karbe ka amma wanda aka zaba ba su da wannan gratuity amma suna da wani kwatankwacin wannan gratuity wanda ake kira severance allowance to duk zababbi ana ba su wannan severance allowance
shi ma shugaban kungiyar muryar talaka a arewa maso gabas Sale Bakur sabon fegi da maturu yayi tsokaci akan wannan maganar
gaskiyar magana shine plan din da federal government take shirin yi na cewa dukkan wasu shugabannin kasa da suka gabata a Najeriya za ta cire musu wasu makudan kudi wannan alwazaranci ne a ganin cewa ko kasar America ita ne wadda cibiyar demokradiya ya taso daga wannan gurin ba su taba shirin haka ba kuma ba su taba yi ba balantan nahiyar Africa har ma a ce Najeriya a shugaban Muhammadu Buhari ba mu san soyayya suka bashi wannan gurbataccen shawara ba kuma mu ɗan Najeriya ba za mu yadda da wannan ba sakamakon cewa ba mu zata masa almubazzaranci ba ganin yadda halin da kasar nan take ciki na karancin tattalin arziki a da fatan wannan shawara ta wa amradin al'umma za ta samu shiga
Hukumar kasafta kudaden ma'aikatan hukumomin gwamnati ta ce shugabanni da suka mulki wannan kasa da kuma waɗanda aka zaba kuma suka kammala wa'adinsu sune ake biyan su kudade na kulawan su da kuma na iyalan su anan shirin ya kawo jiki a wannan mako a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da sanata Yusuf Abubakar Yusuf da barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar da barista Abdullahi Jalo da Abdullahi Umar Faruk maji kiran gwandu da shugaban kungiyar muryar talaka a arewa maso gabas Sale Bakuru sabon fegi da maturu ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to madalla gaida Madina Dauda da shirin demokradiya a yau to kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takeice
Wani jigo cikin jami'an diplomasiyar Amurka ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa ya gano cewa an isa kar tallafin kusan dala miliyan 400 na kayayyakin soji da Amurka ta yaware wa Ukraine. Hasai kuma mun kif sun fito bayyana jama'a sun ce za su kaddamar da bincike domin taimakawa siyasar shugaba Trump. A wani bitar bahasin da ya bayar a jiya Talata, jakadin Amurka kungiyar tarayyar Turai Gordon Sondland ya faɗa wa masu binciken na majalisar wakilan Amurka cewa ya gargadi wani in hannun daman shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a wani zama da suka yi a ranar 1 ga watan Satumba a birnin Wasu da cewa ba za su samu tallafi daga Amurka ba har sai Ukraine ta fito fili ta sanar da shirin yaki da cin hanci da rashawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce lokaci yayi da ya kamata su haɗa kai da Mexico su kaddamar da yaki akan gungun masu safarar muggan ƙwayoyi dake cin karansu ba babbaka. Kiran na Trump na zuwa ne bayan wani harin kwantan bola da ya ritsa da wasu Amurkawa 'yan gida daya wanda ya yi sanadin mutuwar akalla kananan yara shida tare da wasu mata uku. Shugaban Amurka ya ce mutanen sun gamu da ajalinsu ne a lokacin da fadan bindiga ya kaure tsakanin wasu gungun masu safarar muggan ƙwayoyi a Mexico. Yana mai cewa idan ƙasar na buƙatar taimako wajen kawar da su Amurka a shirye take ta taimaka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka na ci gaba da damuwa kan rahotannin da suke nuna cewa China na ci gaba da musgunawa 'yan uwan masu fafutuka waɗanda musulmi ne 'yan ƙabilar Uyghur da kuma waɗanda suka kokuta daga wasu sansanonin tsare mutane da China ta kirkiro. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar a jiya Talata ta ruwaito Pompeo yana cewa Amurka ta matuƙar damuwa da waɗannan rahotanni waɗanda ke nuna cewa gwamnatin China na musgunawa tare da tsare iyalan masu fafutuka 'yan ƙabilar ta Uyghur. Waɗanda suka fito bayyana jama'a suka bayyana irin halin da suke ciki. Kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab a Somalia ta saki wani hoton bidiyo wanda a karan farko ya nuna shugaban kungiyar Abu Ubaida. wato bidiyon wanda aka sake shi a jiya Talata ya nuna Ubaidu yana wata ganawa da mayakan na Al-Shabab.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen mu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 zamu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Kafin mu karkare shirin, bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan Hajjia Baturiya Idris wacce Allah ya warasuwa a jiya a unguwar Rogo dake Jos a jihar Plateau. Da fatan Allah ya jikanta, amin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalu da ya taya na gabatar da shirin, da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci Greg Burns, ni Muhammad Hafiz Babala daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa sai mun haɗa a cikin shirin mu na